sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishin mu dake birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalu. Marasa lafiya da ma'aikatan asibitin Shifa dake yankin Zirin Gaza na ta ficewa daga asibitin a ranar Asabar. Yayin da rahotanni masu karo da juna ke cewa Isra'ila ta ba da awa ɗaya mutane su fice daga cikin sa. Marasa lafiyan da jikinsa ya tsanani ba su da wata makawa illa su ci gaba da zama yayin da ma'aikatan lafiya kalilan suka rage a asibitin. Dakarun Isra'ila na IDF sun musanta ba da wani umarni da ke cewa a fice daga Ashifa wanda shine asibiti mafi girma a yankin na Zirin Gaza. Cikin wata sanarwa da dakarun na IDF suka fitar a ranar Asabar sun ce babu wani lokaci da Isra'ila ta ce marasa lafiya da ma'aikatan asibitin su fice daga asibitin. Sai dai dakarun na Isra'ila sun ce sun yi magana da daraktan asibitin kan yadda za a samar da wata kofa wacce mutanen da suke so su fice daga asibitin za su wuce. Kife guda kuma ma'aikatar harkokin wajen Jamus ta ce ta gudanar da bincike kan yadda ake tafiyar da tallafin da ta ba Falastinawa. Tana mai cewa bata ga wata alama da ke nuna an karkatar da tallafin ta hanyar da bata dace ba. Ranar Asabar ma'aikatar harkokin wajen ta Jamus ta bayyana hakan bayan binciken da ta gudanar biyo bayan harin da Hamas ta kaiwa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Nahiyar Turai na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da tallafi ke kaiwa ga yankunan Falastinawa da Isra'ila ta mamaye, waɗanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin na ɗauke da kusan mutum miliyan 2.1 da ke buƙatar taimako cikinsu har da yara miliyan 1. Sanar da wannan sakamakon bincike da Jamus ɗin ta yi ya haifar da muhawara a gida da wajen ƙasar, inda wasu masu suka suke cewa ba al'ummar Falastinawa ba ce ke da alhakin hare-haren Hamas. Hukumomi a Berlin sun nuna cikakken goyon bayansu ga Isra'ila, suna masu cewa tsaron ƙasar shine dalilin matsayar da suka ɗauka na alhakin laifin kisan kiyashin Holocaust da ya salwantar da rayukan Yahudawa kusan miliyan 6 waɗanda dakarun Nazi na Jamus suka kashe. Wani gagarumin harin jirgi mara matuƙi da Rasha ta kai kan wasu muhimman wurare a Ukraine ya sa an samu katse wutar lantarki a garuruwa da ƙauyuka sama da 400 a sassan ƙasar a cewar jami'an Ukraine. Sai dai makaman kare hararin sun tattaɓo 29 daga cikin jirage mara matuƙa 38 ƙirar Iran da aka harbo daga yankin Rasha daga karfe 8 na daren Juma'a zuwa 4 na wayewar garin Asabar. Ma'aikatar kula da makamashi ta ce yankuna 416 a Odessa da ke kudanci da Zaporozhye da ke kudu maso gabashi ne suka kasance cikin duhu bayan da hararan suka lalata hanyoyin wutar lantarki. Kazalika harin ya lalata wata matatar man fetur da ke yankin na Odessa. Har ila yau harin ya lalata wani ginin wata ma'aikata inda har wani farahu la ya ji rauni, kamar yadda dakarun ƙasar suka faɗa a wata sanarwa da suka wallafa a manhajar Telegram. A arewacin yankin Chernihiv da ke da iyaka da Russia da Belarus, harin ya lalata wasu gine-gine biyu a cewar sojojin Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Liberia George Weah ya amince da shan kaye bayan da mafi akasarin sakamakon zaben da aka fitar na wucin gadi ya nuna ɗan takarar jam'iyyar adawa Joseph Boakai ne ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a zagaye na biyu. A wani jawabi da ya yi wa al'ummar ƙasar a daren Juma'a, shugaba Weah ya ce al'ummar ƙasar Liberia sun bayyana ra'ayinsu kuma mun ji kiransu. Shugaban ya kuma yi kira ga magoya bayansa da su yi koyi da shi su amince da sakamakon zaben, sai dai bai bayyana cewa ba zai sake tsayawa takara a nan gaba ba. Yana mai cewa wata dama za ta sake zuwa mana. Dan shekaru 57 Weah, wanda tsohon shahararren dan wasan ƙwallon ƙafa ne, ya lashe zaɓe a shekarar 2017 inda ya kaida Boakai. Sai dai farinjinansa ya dishe cikin watanni 6 da suka gabata sanadiyar ko madadin tattalin arziki da ya addabi ƙasar ta Liberia wacce ke yammacin Afirka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Muna wannan sauraro muna bada shigowa zauren VOA. A yau ma dai muna kasar Ghana inda wakilin mu Ridwan Muktar Abbas ya hada kan ɗan ƙasa domin su warware matsalar samun katin zama ɗan ƙasa. Za mu ci gaba da sauraron mahalarta zauren. Bismillah malami na gaba.
Assalamu alaikum. Samun da ake National Identification Card. Sarki yakin Fulani na Greater Accra Habib Dambaki Ibrahim ya garanti na sarki da kanshi na Fulani Greater Accra Duke Alhaji Masaud Abbas Dambaki ya garanti na. Da yanzu wake filming form ya tambaye ni ne na nafto. Shi na ce mai ni ba fulla ta ni na ma nafto Greater Accra. Shi ya surushe ni ma na tambaye shi shi ina nafto. Wai shi bagwanji ne. Na tambaye shi na Accra ya fi shi Accra. Shi ce a ya ne ce in ba don aikin ba ka tambaye ni ni na nafto. To in ba ka sani ba kuma barin Falima. Mamman Tumbuktu ina kauli tun ba da ki. Kuma mu ke da kauli. Ban ga abu yana faruwa. In ba ka ta express kanka. Shi na tambaye shi abinda yake tambaya na ina cikin form. Shi ce wai shi o sakani ni da shi. Shi na ce mai to ina so ya tambaye ni abinda yake cikin form. Kar ya tambaye ni abinda yake sakani ni da shi. In dai ya tambaye ni abinda ba shi cikin form ya bari ni na filma kaina. Don Allah muna ba da hankuri yanda dai won gabuwa. Kuma na biyu yawancin da ake kawo ba san tarihin unguwan ba. In dai da zo unguwa na da sarakai akwai manya. Ko da da kawo su a bidar su an yi sarakan ko opinion su san tarihin unguwan tukunan su san baya don unguwan. Assalamu alaikum.
Rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina mai suna na Ahmed Bari ni national organizer na Tabitha Falaku International Ghana chapter na international yanzu shi Ghana kuma ni president Fulani Youth Association of Ghana. Ina mai honorable ne kuma na fira sosai kan lokacin da sarauta hezo ne kuma fira da naje garin kuma insha Allah. Ina mai dai as youth na magana Fulana wa mu muka san abin da ke faruwa cikin daji don jiya da safi yau da safin da na komo from Ejura da yaji abin da ke faruwa asas now yanzu hakan da muke magana zan ba da short story sakaren jiya naji na hadu da Fulanawa don muna gamu da su muna musu magana muna sensitization muna zo ne just within 1 minute ga lori ya bullo ba uniform an rika bindigogi macho macho me yazo suka zo jikin lori da gidu suka tambaye da nace menene suka zo ka buji suka ta koyina na ka ce gudana an kai jin tambaye kaman menene wai inda Fulani yake duka akwai mugun mutum wurin nan sai sai sa saboda shi kabiyu ne kazo nan ga ko wai eh wai domin sun kama wajen su kwana cin gabarai ne da abubuwan nace kun kama suna sata ko dai kun suspect wai su suspect nace idan su ko suna prison wajen su kuma zo da sakara in ka ci magana da dai short abin da ke faruwa ma Fulana yanzu haka one batun document ban batun shi voter ID card lokaci la ce kai all the political party ko da interested in Fulani an ce ko waje yi political party duka an ja sai ko ni Fulani yi after election ya kare immigration na ka ce if to the ID through the voters ID ka sha sis a ce ke ba gane bane you can't be a Ghanaian because you are Fulani Ghana card ba mu batun shi ba mu haji wannan aside recently nga police akwai police da aka form CTU counter terrorism da wajen sabubuwa suna kamun suspected Fulanis and what they do they shoot them and kill them and they don't even give the bodies back to the families. As we speak there are more than 50 dead bodies that are retrieved back as we speak now. Mwaji wannan aside sarakai da indigenous ma yanzu haka sun adapt strategy sun ga Fulani na wuce shanayen su suna force kama shanayen su haji don ya zama Fulani ne da bakin magana muna da wannan kuma aje and honorable indigenous care is not taken along the line in the Fulana zasu strike mu muka san what is on the ground muna musu magana ko because yana da ji kana wuce da gadon ka ko da property ka arzikin ka shi ka ga wani azumi excuse my language recently Sunday da zamu azo daga Zakoli Fulana wa nine aka kashe Sunday gani 40 days zamu je har yanzu mutane uku kaje aka kama mutane over 100 suka yi wannan abu me ya faru saboda mun zama Fulana wa to ona bu abin da yake so mai kai darin manyan mun da ke dangane da sarakai mu sani in dai ba duba an fa solution ba wallahi abin da zai zo gaba bai da kyau abin da ke faruwa Burkina northern part of Nigeria duka ina kan ga mai fara. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Sunusi Ali Ahmed waziri na sarkin Hausawa Ankara duka maganan nan da aka yi an gwada irin kokarin da iyayenmu suka yi kakanninmu cikin garin nan amma har wayo kaman ba yadda sakaninmu da suko indigenous na garin nan bit Ankarawa Asantawa wane ne da wane ne har yanzu kaman mu ba su yadda da mu ba ba su ke muna wannan kallo makaucinka wanda kuke aiki da shi wanda kuka yi hurda shi yadda shekaru 50 da sauransu har gobe ina ma wannan kallo akwai kungiyoyi akwai yan waye mu musulmai da muka yi kungiyoyi da su akwai maganganu ne da wa yan waye mu da aka yi aiki soja akwai tarihi wani ma babba da muka san shi ina tare da mu ina tare da babban limami shi aiki akwai dan wa shi ma soja ne ya taba ga mai ku an ba ku dama kuma kuna son ku kawo wadansu an ba ku dama kuma kuna son ku kawo wadansu mene yake nufi ina ji wanda suka san labari na su sani sannan bayan shi akwai kungiya na musulmai da suke daukan nauyi ko suke kula da labarin sallah Eid planning committee yan waye mu Ankarawa Ankarawa masu kasa da suka musulunta da suka zana musu laita muna so mu ma mu shigo ciki a ba mu tsarari mu ma mu yi sallah aka ce a ku je ku zana laita shi suka ce mu da garin mu za ce mu je mu zana laita to wanda suka ce ku garo laita su a garin su bane sai sa me yasa ba yadda ba har yanzu yan garin ba su yadda da mu ba akwai wani da ya kamata mu yi da ba mu yi ba yasa muka duba nan mu duba nan kila ko na aiki da ya kamata mu yi da sarakanmu saboda sarakanmu da muke da shi kansu sarki miki daya kansu na zungoci su da muke da shi akwai wasu sarakan ba su da irin matsaloli ga da muke da shi ba su da shi ko me suka je neman ara musu to ya waɗansu suke da matsaloli kila ko na aiki da ya kamata mu da kanmu mu yi shi sa na ji na tsaya nan sarki shi ma wannan wuri addu'a na
sunana Mustafa Sale Galadima Fulani Greater Accra to manyan sarakuna yayanina da kannina yan uwa duka to shinkara kuma assalamu alaikum to abin da aka fadi duka gaskiya yanzu ga muna face a lot of challenges and most of them they are deliberate ana yi saboda ka zama dan zango maganar muke yanzu ai magana da yawan ka je passport a ce kai wan tribe ne kai mene ne amma muka duba form sun na passport ba tribe ciki ba tribe ciki gane form sun duka tun kamar lokaci a can baka ciro wannan ba tribe da muke yara passport akwai tribe yanzu ba wani amma ka zama dan zango sha kawo wannan issue of tribe abinda akwai place of birth inda aka haife ka the second thing is hometown to ban sani ba ko Ghana muna da different dictionary mu fadi da kanmu gaskiya don in ka je website dictionary hometown ne where you grew up and have your principal address ko aje check that's the meaning of hometown na yi wanga daga passport office aka ce wanke na fito ba ko nake ban sani sanan ba ece nake wani Fulani ne a Accra na fito kuma mun ba mu zo mun ga gari ba mun zo mun kafa gari ne wannan fi kakana mu tunakin ultri to da suka zo da suke kwana da kunama da mini ciki a kira ina kuke yau ya zama gari wani ya doko bagin shi north ya zo yana cewa ni dan gari ne kai ba dan gari bane kai ka zo ga gari mu ba kakanni mu ne sun ga gari ba sun kafa gari ne kuma kasuwar da ke Ghana duka duka cikin zango yake ni yan zango mu muka kafa ka gani so shi authority ku duba ko za a reorientate officers din mu to know the meaning of hometown hometown is not by ethnicity is where you grew up and have your principal address. Naje kai brother na hospital aka ce wai mu lokacin da aka fara health insurance. Wai mu foreigners muna health insurance. Shi nake ko shaka tambayewa ba na fito Ghana shi nake a shi ma zai ce ban ka eh. Shi nake tambayin wai ina ba na fito shi nake ba na fito Gold Coast. Shi ta shiru shi nake oba deport me ga Gold Coast shi tana utanu jami. Shi wani ce mata nuno utanu no na kogwe. Shi nake da kai baba na ba Ghana. Ni aka fi ni gane ya ni na gulku sa ka fi su kaga sai your authority kaman kan na dan wani fadi abu da yawa na tafiya balle zo kam namu fulanawa ma mu son gobe cikin zaman lafiyar da muke gane zama wani abu amma so shi ai kokari a duba ya sa ku thank you
yaro dan samari
assalamu alaikum to da farko dai sunana Muhammad Mahfuz Bashir daga unguwar Fadama to mun ji dai maganar da kowa da kowa ke fadi yayi kama da maganar da nake da shi yayi kama da maganar da wani ma zai tashi fada da yake abin da muke gani a cikin garin da muke cewa namu ne ba wani garin da ya zama namu banda Ghana mun bar nan mun keta boda mun je Togo ma za a nuna mana bambancin kabila balle ma muka keta boda muka je can Nigeria inda ake cewa nan muka fito to zango dai sai mu ce ya kunshi abinci abu daiwa abinda Bature ke cewa melting pot an fito ko daga ina an zo an hadu yare Hausa ya goge kowane Hausa da kowane yare an zo yare guda ne ake ci za a samu aidima Hausa ne yake a samu ba an kare ma Hausa ne yake beji an karancin ba to yanzu an ce mu mutanen zangum ba Hausawa bane ko menene sai sa ni question biyu nake da shi farko zuwa ga lawyer na biyu kuma zuwa ga coordinator na farko shi zuwa ga lawyer shine wani abu ne criterion da ke qualify one ya zama ganiyan na biyu zuwa coordinator wani mataki ne gwamnati zai dauki wannan abu ya iya magance mana wannan da muke da shi tunda mun zo mun zauna mun yi magana da yawa mu sarakan zango da sarakan zango da sun zo sun fadi ma gwamnati kaman ga abin da ke damu sarakan zango ba za su iya zuwa su ce passport office sai sun zo yaki da su ba don a magance musu wannan gwamnati da namu ne mu mutane zango da kowanne mutum in Ghana sai sa je zauna ya nade hannu shi ne ya ce kaman wayancan mutane na da wayancan ba mutane ba na bane ko ya za a yi assalamu alaikum
haka
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an hasasa protocol da dama ni ma ina son sai aka wannan protocol yi magana sunana Abubakar Garba Usman harkan Fulani mu ne harkan Fulani don naga cewa kaman mutum Fulani ya yawa waziri nake wazirin Fulani na kira sa'annan kuma shugaban Fulani su du babu gaba daya na ma bin akwai shi magana na zuwa ga lawyer ina mai akwai wata doka dake gwadawa kaman waɗanda ke cikin ƙasar Ghana Ghana ta samu ƴancin kanta sun zama mutanen Ghana to ina so in tambaya da aka kawo Citizens Act ya fi da wannan ne ko a'a har yanzu wannan na aiki na farko kenan sa'annan na biyu akwai abinda United Nations High Commissioner for Refugees suke ce mai statelessness idan mutum aka haife shi wuri idan ya kasance inda ya sani kenan ba inda ya sani banda wannan wuri dole ya kamata kasan sai da cewa kaman shi ma dan kasa ne ina mene karshen binciken da nayi Ghana bata rattaba hannunta kan wannan doka ba Ghana bata rattaba hannunta kan wannan doka ba shi yasa idan Ghana bata yi ba me yasa Ghana bata yi wannan ba saboda wayansu mu cikin binciken mu muna da wani tunani da wani fahimta cewa kama ana gwada mayan zango wani wariya wani kiyayya shine cewa kama kuimin gafara tarihi na sa mutum ya wani tunani tarihi na sa mutum ya wani magana shekaru da suka wuce da dama mun ga abin da ya samu dan zango shi yasa in wani bai taso yana kai hankulan mutane wannan wuri ana magana da bai kamata a yi ba shi yasa ana wa ra'ayi ina gani wanga magana na wurin lawyer kashe magana na mu tuna cewa kaman nan ga Cote d'Ivoire watara mun ga irin rikicin da aka yi shi yasa ba mu son irin wannan abu ya afku a ban kasa
thank you thank you honorable minister shi ne godiya da kidan da kai zuwa nan ga abu da nake son address tarihin da muke yi na farko personal experience abin da yasa kuma wannan personal experience sorry ni ga ganin kamar yana da important ina tsammani current government mu for a long time muna year of return kuma sorry na mura ya kama nesa year of return nan ina tsammani especially African Americans African Europeans ko Afro Europeans da yawa sun zo kasan ga kuma ina tsammani tourism industry ya benefit sosai kamar personal experience da ni na samu nake so mu kawo kalin mu kan irin ababen da ke samun mu daga zango it's not just limited to mu da muke cikin kasan yana affect even yayan mu ma da muka haife daga turai akwai yaya na wani ke bin bayan yansa mace Azumi an haife ta Belgium ita da kanta ta embrace Ghanaian citizenship ta je don dual citizenship is allowed ta je embassy daga Belgium sai ta apply for Ghanaian passport aka ba ta ranar aka ba ta kira ni nan ni na nan tana cin ta ji dadi ta ce ta samu passport fast for 1000 holidays because mu duka da muke haifuwa turai muna so yayan mu su zo gida gida kuma shi ne Ghana gida shi ne Accra gida shi ne Kauni
da waɗannan bayanai za mu dace aya a wannan shirin idan Allah ya kai mu makon gobe zamu ci gaba da sauraron manyan bakin mu waɗanda suka halarci zauren a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya hada shirin daga kasar Ghana sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
Masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum barkanku da kasancewa tare da ku a wannan shiri na mai tarihi albarka mai tarihi rayuwar birni a yau mun tsaya mu zuwa birnin Douala inda za mu tattauna da wani bawan Allah wanda shi ma ya bar kasa ya zo nan haka domin neman halali to malam assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to ko ya sunan malam Mustafa sunan da yake nan ko
Mustafa
Mustafa Abdullahi to malam Mustafa Abdullahi barka da sauraron mu a wannan wuri to sai ga mu nan a wannan wuri sai a duba a cikin wannan shago naka me ake yi a nan
a kallon nan ana shayi ina ta da shayi sai 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 go sai shi
fa to kayan kan da magana
ta da mulo da ya fara
to ai Mustafa sun yau zai kawo shekara nawa da kake nan ka ta kabo
yau gaskiya na ji ma ta da na ji Thank you.
kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da ranar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri